Danada
Umar Yam Sharif Ilim Baba
Amma tazo mi soyayya Bayanin da kike so na shirya Zamu je Umar a ce Saudiya
Baby, I'm sorry.